Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda ma shi ya magana ke cewa shike kawo da rabon wani to barka da warhaka ko ince barka da dawa Maryam
ko Mallam Usman
eh kin saki wayoyi cikin shirin
ai ka sani abada ina jin dadin zuwa nan fa
wallahi mu ma muna jin dadin zuwan ki to ai na ji mun kafin mu je abin nan din masauraru na san za su ce kila ina daula ta shiga
haka ne
eh to kin san abin ka da jiki ne eh ba lafiya amma dai tana samun sauki sosai
Allah kara mata sauki
amin 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 to tuwai kaza ta ji shi kaddare wani sabon salo na jikin cewai akwai wasu ko kala blind ne ko menene
oh batun labarin da muke dawo eh akwai wasu dai aka Allah dai ya halice su suna da kaman nakasu dangane wasu
kaloli
ba kaloli gaba ɗaya ne ba su gani ba wasu kaloli ne kai ba su iya gani wasu ba su iya ganin ja ko kore wasu ba su iya ganin blue
eh wato ruwan wannan bula kenan
eh ruwan bula da kuma yellow basu iya
rawaya ke
akwai ko kuma sai kuma kadan daga cikin su kuma basu iya ganin kala kwata-kwata suna ganin black and white baki da fari
to zaki ba mu labari ko an ji ba kadan eh to amma kafin sannan bari mu fara da gaishe-gaishe kamar yadda muka saba amma sai na mika sakon taya murna daga filin Abdul Yahuce zuwa ga Muhammad Garba Abdullahi Wase da kuma mai ɗakin Fatima Tasi'u Zakari murnar samun karuwar ɗa namiji a Jos dake jihar Plateau a Nigeria sai mu ce Allah ya raya
amin
to Maryam ba tare da bata lokaci ba bare mu mika ɗan gaishe-gaishe ga shafukan mu na so Facebook ne da
ayyaka
wasu sakonnin email to sakon farko na Abdul Yahuce zuwa ga Aminu Bamalli da kuma Mado Mustafa Abubakar sai kuma sakon gaisuwar fatan alheri na Abdul Yahuce zuwa ga Yahuza M Yakubu da kuma Badamasi Hassan sai Abba Bashir Danpro da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hassan Nababa da kuma Aliyu Abdullahi Lamino da kuma Yalu Umar sai kuma Abu Hafsa da kuma Muhammad Rabi Sultan gaisuwar fatan alheri na Abdul Yahuce zuwa ga Khalid Rano sai Abubakar Aminu da Sabio Idris Kimiya da kuma Abubakar Salisu sai gaisuwar fatan alheri na Abdul Yahuce zuwa ga Aliyu Ahmad da kuma Muntari Lawal Dan Ali da Siraju Adamu da kuma Nuruddin Abdullahi Yusuf sai gaisuwar fatan alheri na Abdul Yahuce zuwa ga Dan Gus Ali Sali Alassana Fada Didi sai kuma Aminu Ali Sulaiman da Awaisu Muhammad Nura da kuma Sani Kudi sai Abdul Rashid A Abdullahi Ranu da Ibrahim Umar da kuma Churuma S Ranu gaisuwar fatan alheri na karshe dake hannuna na bari ya huce zuwa ga Abba Mustafa Inyas da kuma Jibrin Ismail sai Muhammad Gambo da kuma Nura Garbaranu sai Ismail ya Usanyawa da kuma Muhammad Ado sai Bala Salihu Badas da kuma Abubakar Siddiq Jajiri sai Bellaki Ranu sai Abba Nuhu Sardauna gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Saifullahi Aliyu Yakubu Company sai Musa Adamu Rimi da kuma Sani Ali Ranu sai gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Ishaq Muhammad Yaro Kano da kuma Idris Husaini sai Rufe da Nura Sabiu sai kuma daga ƙarshen Isuhun JA Gurjiya shine na ƙarshe da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji akwai wanda nake son gaida akwai sai Bala Mai Nama a bakin Inuwa Wada da ke Kaduna a Najeriya
Mai Nama
kin san ai
wani na san wurin ko ina ji
yauwa daidai kan kwana Inuwa Wada din nan ba
wannan da ke
tsire da gashi a Maryam ke ba a baki labarin nama ba
na san wurin
to shine gaskiya ne Bala to dan na ga miko yace shi ma a mika masa sakon gaisuwa sa a bari ya huce naje to insha Allah ko zai ji Maryam bari mu je mu dan shakata mu dawo kafin mu ji marasa ganin kala din nan
Wanda ake yi ma Allah dai ke ma kasa kai ya namu
Maryam mun dawo.
So,
wato da kina faɗa nace a ikon Allah nace wato kowa da yanda Allah yake yin shi kuma duk yanda kake sai ka gode wa Allah kawai.
Allah mai iko.
Eh to me asalin wannan abu ina kika
ni maran nan ne ko ina kalli a shafin Facebook ga wani bidiyo na wani bawan Allah ɗan mai shekaru 60 ranan zagayowar haihuwarsa. To shine ko yalan shi suka siyo mai wani gilashi ya kawai gilashin zai bashi daman ganin da kala. Ko shi wai yana fama da abin da ake kira color blindness wato ko bai iya ganin wasu kaloli. Yana da wannan nakasu wajen ganin kaloli. To da suka ya bude yayi yasa yana sawa babban mirin da tsoho da tijo haka din nan ne haka din wallahi sai zube yana ya fara kuka.
Allah sarki
ya fara kuka
sai da haka akai
yace kai jama'a yace wannan da gaske ne abin kaman
mafarki
rayuwar shi gaba daya a cikin shekaru 60 baka iya ganin kana gore baka iya ganin kana kallon abubuwa kila shi nashi ma ya dan tsamari kadan yake iya ganin kaloli da dama yana sa ido Usman ka ganin
yace ga fujoyi koraye furanni
ya cire mai da
ga ko sama ya kalla zai ga sama sky blue din nan na shudi da wane ne
haka ni ma sai abdan idan kalla wala Usman sai ne kwalla
nace
Allah ke ni mai wuta muna daukan wasu abubuwa for granted in ji bature
eh ai fakan mu dauke su wani abu
ba abu wani abu bane ba amma wani abu
kan gabas bane amma su ne
ga mutane wani da wani kuma nan bai da shi to haka ni sai shine na je na binciko akai ni ma nace dika ina son ƙara sanin yaya mutane ke kamuwa da wannan
to
sai na gano ina gano cewa abin wai gadin shi ake yi kuma yafi shafan maza fiye da mata
to
awai a kwayoyin halittar da mutum ke gada gurin uwa da kuma gurin
uba
namiji da ma yana da X and Y ji masana mace kuma tana da XX to shi wannan yana shi wannan matsalar ta color blind yana bin wannan ne X chromosome a cikin
shi yana ba wannan rukunin X
to shi namiji kuma yana da X and Y din ya samu gurin mahaifin shi sai sai zama namiji shi kuma X din kuma ya samu daga gurin mahaifiyarsa to in ya dau in kamar mahaifiyarsa tana da shi a jini to shi ma kenan da akwai yiwuwar zai kama da shi to shi kuma in yana da shi din akwai yiwuwar shi ma ba mai iyayen shi ko wanda ya haifa ma kamar kaga masu sikila suna da cikin jini kariya ake kiran su to shi in ya aure kuma mai kariya to za su haifa to kuma haka ne abin yake to ba su iya gani kamar mutane da aka ce color blind mutum bai ganin kala ba wai ina
ba makanta bane
ba makanta bane ba kuma ba wai yana nufin cewa mutum na gani a cikin black and white baki
ne shine ni ma da tunanin ce to baki da fari suke gani
akwai amma ba wai wanci akasar wanda abin da ke shafan su ba sa iya tantance kala ja ba su iya tantance kala green kore ba su iya wasu kuma ba su iya red da green ya fi shafan maza sai kuma wai na ma shafan mata amma ya fi shafan maza ba su iya ganin ja da kore mata kuma su ma sai yana shafar sai akwai wanda kuma ba sa ganin bulbula ba sa ganin yellow
rawaya kenan
rawaya to kuma suka su kowa daidai kowa na iya yana fama da wannan matsalar kala to yawanci za a gane in kana da matsala wasa yi yanda suke gane wasu na da matsalar ganin kala inda zaka ga na kalle abu ja ne kuma sai ce ah gashi nan ya fito pink ne
ya fito pink
eh to sai ka gani a sha bamban din to shi sa mutane
sai ya fito ruwan hoda
eh to amma akwai yawanci inda ake
yawanci to banda wancan gilashin kamar misali muka koma rayuwa a dauka bashi da gilashin to ya zai kamar misali kin ga yanzu nan kasar abinda aka dogara da shi shine wutar lantarki ta kan hanya din nan wutar bada hannu din nan akwai ja akwai ruwan gora a jiki akwai kore to yaya kenan
yawanci wai cewa ake sai sun tunda dole su bi wani a gaban su
amma
sai tantancewa ba su iya tantancewa cewa oh an ba su hannu su wuce ne ko an ce su dakata to duk ba su
sai
to yawanci suna jira suna jira sai waɗannan na gaban su sun ga abin da
irin da na gaba ake gane zurfin ruwa
haka ne wani abu kuma sai kuma a kaka ido ko halittan Allah ko
sai a hankali
sai wani Allah ne
yanda yake aikin ma
aiki ka san cewa jariri bai iya fitar da hawaye har sai ya kai makonni 4 tsakanin ma ko 18 sai sannan kuma wani abu
zai ta tsala kuka ba hawaye
zai ta kuka amma dai ba hawaye da yaro dai bai iya fitar da hawaye sai bayan makonni 4 zuwa wannan har zuwa wai 13 haka
eh kin ga kusan wata 3 kenan
sannan wai mutum na kyafta ido so 12 kowane minti sannan cewa ka san yanda yanzu zamani ana iya dashan komai likitoci sun gano hanyoyi da dama na yin dashan abubuwa da bangarori da gabobin jikin mutane amma har yau sun kasa gane yanda za su
dasa
ido saboda cewa wannan optic nerve din mai hada kwalwa da ido yana da akwai yana da sakakkiya sosai abin yanda za a iya wannan
ai ko a hoto ka gani ka san akwai ruwa a wurin da in baka sani ba yanda za a yi ka sani
Allah Allah sai shi
sai shi da yi
Allah ya sa mu dace
amin amin to yanzu su dai yanzu masu color blind dai akalla suna da gilashi da zai rage zafi
sai mai kudi ba
to ai shine
mai kudi kaga ce a duniya akwai mutane miliyan 39 da suke fama da ko makanta ko kuma suna da fama da wani matsala dai na ya hada na ido to kuma yawanci kuma waɗannan akasarin kashi 80 cikin 100 matsaloli ne da ana iya magancewa kuma ko ana iya gujewa amma ya faru dai da haka yawanci da ma kaga cataract din wani abu da ke ya tsurowa a ido ya rufe to yawanci in ka gano tun shi tunda wurin ba yanzu ana ma ana fili ana yin
irin hakiya
to in an aka ana
ana
tiyata a cire shi da wuri
da waɗannan abubuwan nan to Allah ya sa mu dace Allah ya kare mu da lafiya
kuma mutane su ce kullum mu dai muna kawo su abubuwa daban
to ai abin da ya kamata kenan a sani saboda wai Bahaushe yace ilimi baya yawa kuma koya ka ji abin da ka kare ai kin ga haka ake so dama aikin rediyon kenan wani lokaci
haka ne na tura lokacin farko da nake tunanin irin yanda mutumin ne ya ga wannan itatuwan na ce ni ma kaina kusa da nazo America abu nazo ina ta kauyanci ni ka san ba kauyancin da neman ma ba
ai ana kauyancin bishiya gaskiyarki
saboda itatuwan nan ka gansu ga sunan sun cike ko manya ga sunan ko ina ce subhanallah Allah ya yi ni bazai mamaki irin mamakin kasan wasu ɗan Amurkawa suna da halin su yi fita su je su kafa shi da su je amma ba sai ga sun mutum ya rayu gaba ɗaya a cikin America
to wani ma wallahi na ga miki za ki ga akwai wanda muka gamu da shi a cikin DC yace jiha 2 ko 3 ne ya taba zuwa shi tun da yake America
ai ganin ne faɗe kamar nahiya ce ma gaba ɗaya
ai wanda mai misa ba a ce tarayyar kasashen Amurka ba sai aka ce tarayyar jihohi
haka ne don babu abin da babu ka gani akwai in hamada shi akwai shi in akwai vegetation din su ne
ganyayen ne ko
ina ya akwai
akwai kuma yanzu Maryam mu a kasashen muka tashi daga Lagos za ka Kano ko za ka Maiduguri duk inda ka yi ne ka kwana ai ka kai amma nan sai ka tafi yanzu za ka California misali daga nan ya ce maka sai ka kwana uku a mota ba karamin nisa bane
me ma zai kai kai maka
a jirgi awa 6 kin ga kaman ka tashi daga Abuja ne fa ka tafi London fa
awa 6 ai da nisa ka ma ke
jiha zuwa jiha
ma keken wuri ne so
wallahi gaskiya ne so to haka ko ni ai na ga miki abinda na gani akwai nan wata bishiya nan bayan ginin ofishin mu dinnan da ta fada an ce ko tun wane ne ya dasa ta tun wuraren ta kai shekara 100 da wani abu fa
da Allah
wallahi ta fadi nan baya suka dinga bakin cikin fado bishiyar nan
Allah sarki
akan titin nan ta fadi
to ka sauna abin bakin ciki da kai magana yace mai shekaru da ya fadi aga abin ma tsota matsala da ake fama da ita yanzu a Africa ita tuwon kuka masu shekaru
daruruwa cin sun
ta suna kai shekaru akwai ne kai shekaru 2000 to ga suna an sami suna ta mutuwa
ayya
yawanci kudancin Africa wasu suna ta mutuwa kuma yana da nasaba da sauyin
yanayi
ga akwai wani kuma irin wani da har da anan ban san ko wace kasa bace ma ta daga kudancin Africa
ne
wani katotan
itan kuka
eh wata katuwar itan kuka har wa kamar sun yi shi kana iya ku shiga mutum sun yi kamar wani shago a cikin shi
eh kin san tana mugun girma ta
fadi wallahi kamar suna ta mutuwa saboda sauyin yanayi kuma abun mamaki ne a ce shekaru 2000 itatuwan nan sun fada sun mutu
saboda sauyin yanayi gaskiya akwai matsala ka
akwai matsala sosai kan
to Allah ubangiji ya takaita
amin
to Maryam sai in ce dole mu tattare ina mai namu saboda lokaci sai dai mu ji wani makon kuma Allah ya kai mu
Allah ya kai mu
amin amin nagode sosai da dogon bincike magana ta ilimi ce ya bata yawa mun gode sosai wallahi
ni ke da godiya Usman
to yanzu kan duka a madadin
Maryam Bashir Bukaji
sai kuma wanda take hada mana sauti Julie Lazarus Gresham Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa kar ku bari ya huce Maryam sai anjima
Toyota ni dan kai ki Dubai ki dan uta bene gare ke ce mayori yori kamar maza yake da sori sori Salatu ke ce wani na million na san baki da halin ka million I love you Salatu Salatu my baby ya rinya yar arewa me su fata mutanen larabawa san kowa din wanda ya rasawa ga ilimin addini ta saukewa kyakkyawa ganganta kai kyasawa ta iya kwalliya dole ta burgewa kalmomin bakin ta suka san rikicewa muryarta hankali yake kwantarwa wayo waye Salatu mai sona yace wacce na san kina sona ma baby ki sona na soke mu sojona yace mai ta tafi ta bani Salatu ta ce sai anke yace mai ta tafi ta bani Salatu ta ce sai anke I love you Salatu You know, Ali G on the mix, you know.